أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غوديا دا تبتا غ الله سبحانه وتعالى دي ساكي هدامو اكراتون منا لتاهي ببان مالمي امام البربهاري لتاهي من سونا شرح السنة عند اساتي دي غباتا مكس ايا اكن فقرة تدري دشا تقوس عند مالاكي تيوا وعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما fa akhazta haraman malan yana ci gaba da bayani ne akan aqida ingantacciya ta ahlus sunna wal jamaa inda malan yake cewa ka sani ya kai dan uwa Allah ji kanka da rahama cewa la yahillu malu mri'in muslimin illa bi tibatin min nafsihi cewa bayya halitta a taba dukiyar musulmi sai da san zuciyar shi sai wanda ya so da yardar shi da amincewar shi to kana za ka iya daukan dukiyar wani ka mallaka wa in kana ma'a rajulin malun haramun faqad daminahu kai koda ya kasance a wajen wani kaga dukiya ce ta haramun a hannun shi ko ta wasu ko ta dukiya ce ta ƙasa ta haramun a hannun shi to baka da yanci ka je ka kwata ko ka sata me yasa sai yake cewa la yahillu li ahadin an ya'khudha minhu shay'an illa bi idnihi baya halitta ga wani ya dauki wani abu na cikin wannan dukiya sai da izinin shi fa innahu yace saboda asa an ya tuba hada takan yi wanda ya dauki dukiyar nan ya tuba fa yuridu an yaruddahu ala arbabihi sai ya bukaci ya tuba sai yake so ya maida ma mamallakan wannan dukiya ya maida musu kayan su kai kuma ka zo ka amshi to ta ya zai maida musu yace fa akhazta haraman sai kai kuma ka dauka ka dauki haraman to anan shine malam sai yake bayani sai yake cewa min ihtiramul muslimina dima'ihim wa amwalihim musani addinin musulunci yazo ne kare wasu abubuwa guda biyar zuwa shidda ya tabbatar ma dan adam da su wanda su ne za su taimake shi duniya da lahira na farko addinin musulunci Usman dibo wannan abin bai okay addinin musulunci ya zo ne don ya kare ma mutane addininsu na biyu addinin musulunci ya zo ne don ya kare ma mutane dukiyoyinsu shi yasa aka hana sata idan kuma kai sata a yanke maka hannu wasarikatu wasariku wasarikatu faqta'u aydihuma addinin musulunci ya zo ya kare mutuncinka shi yasa ya hana kazafi innal ladina yarmuna al muhsanati al ghafilati al mu'minati lu'inu fi ad-dunya wal akhirah addinin musulunci yazo dan ya kare nasaban mutum. Me nasaba? Zuriyar shi. Shi yasa aka halatta armi aka haramta zina. Shi yasa wanda ya zina sai a mai haddi. Azzaniyatu wazzani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Sai aka halatta yin armi aka sami ka'idoji da dokoki. Addinin musulunci yazo dan ya kiyaye hankalin mu. Shi yasa aka hana shaye-shaye. Manzon Rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu muskirin haramun qaliluhu wa kathiruhu. Dukkan abin da yake sanya mai haramun ne, kadan ne ko dewa ne haramun ne ba sha. Addinin musulunci yazo ne dan ya kare hankalinka. Allah subhanahu wataala yake cewa innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. To wa'annan abubuwa su ne addinin musulunci ya zo kiyaye. Ya kiyaye maka addininka, ya kiyaye maka dukiyarka, ya kiyaye maka nasabarka, ya kiyaye maka hankalinka, ya kiyaye maka mutuncinka. Haka nan ya kiyaye ranka. Shi yasa aka hana duk wani ya kashe wani ko wani ya taba jikin wani. Shi yasa aka ce wa kutiba alaikum al-qisasu fil qatla. An halatta, an rubuta muku, an fallanta muku yin kisasi. To wannan abubuwan guda shidda musulunci ya zo don ya kare mana su ne. To ɗaya daga cikinsu shi ne malai yake magana a nan. Shi ne mai shi ne dukiya. Mutum da dukiyar shi shi ne mamallakinta. Ko da a ce ta haramun ce ya ci ko kuwa yake ci, ba ka da ƴanci ka je ka ƙamshe ka ƙwata. Saboda takan yi ya tuba ya buƙaci ya maida ma masu dukiyar nan kayansu, ta kuma ka amshe ka ce kenan, bar me za ka yi? Bar me za a yi? Idan ana shari'a ta musulunci, shari'ar musulunci ta kama shi ta amshe dukiyar jama'a ta maida musu kayansu. In yana da wata kaddara a amshe wannan kaddarar tashi a saida ta a biya mutane kayansu. Wannan duka shari'a ta ba addinin musulunci dama ya yi irin wannan hukuncin idan an kama mutum da irin wannan cuta ko na makamancin haka. Amma dukiya haramun ne ka taba dukiyar wani. Shine malai yake cewa wa ihtiramu a'radihim li'anna man aslama faqad hama bil islami damahu wa hama malahu wa hama irduhu fala yajuzu ta'addi 'ala al muslim. Idan mutum ya musulunta, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullul muslim alal muslimi haramun damu. Dukkan musulmi akan dan uwan shi musulmi haramun ne jinin shi a gare shi. Baya halitta ka taba jinin wani, baya halitta ka zubda wata ka yanka mutum ko ka taba mai wata gaba ta jikin shi, baya halitta haramun ne. Addini ya hana. Yake cewa maluhu wa kullu muslim kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Da dukiyar shi da mutuncin shi kenan, bai dace ka taba mutuncin mu. Haka da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo hajjatul wada, haji ta ban kwana, wannan khutubar da ya mashhuriya anan sai yake bayani, yake cewa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yawmikum hadha. Yake cewa ya ku taron musulmai, ku sani cewa jininku da dukiyoyinku da mutuncinku haramun ne a gajunanku, kada wani ya taba na wani. Ka hurmati yawmikum haza, kamar yanda alhurma da kuma haramcin aikata wasu abubuwa da ke da kai a wannan rana. Ranar mitici shi tace ranar Arfa. Wa fi shahrikum haza, a wannan wata naku babban wata shine watan Zulhijja. Yace kuma wa fi baladikum haza, yace kuma a wannan gari naku garin Makka. Kenan kaga menene malai yake so nuna mana anan, cewa musulmi ya kiyaye dukiyar da ba ta shi ba, ya kiyaye taba dukiyar jama'a. Saboda taba dukiyar jama'a, idan baka biya ta ba anan duniya, to za ka biya ta da sallarka wadda ta yi kowace kyau, da azuminka wanda ya yi kowanne karbuwa, da sadakarka wadda ka yi babu riya, sadaka tsaftatatta wadda ta kasance da dukiya ta halak, da ita za a ɗauka a biya mutane dukiyarsu da kazalunta. Wannan kaɗai ya ishe ka kamar kan karatun tanutsu idan kaga abin da ba naka bai kasance kai nisa nisa da shi a ce ka taba abin da za a zo a dauki sallar ka mai kyau a biya mutane da ita azumin ka sadakarka abin ka na lada wanda mai kyau wanda kai ka hanka a asirce misali a ce da shi za a biya mutum ai wannan ya ishi mutum ya hana kanshi ya ringa zalunci ya ringa taba dukiyoyin mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambaye sahabbai wata rana kun san wane ne al-muflis kun san waye matsiyaci ya suke ce ai al-muflis shine wanda bai da kodala la dirhama lahu wa la dinar wanda bai da kobi shine muflis matsiyaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musa ai ku ba ku gane bakin ya yake ba abinda ake ce ma matsiyaci shi yace shine wanda zai zo ranar tashin kiyama da tarin lada na salloli na azumi na zakka na sadaka na kaza da kaza ka tarin lada dewa amma he mutane su ringa zawa su ce ya Allah ya zalunce ni dukiyata kaza sai a dauko ladan shi sai a biya su wannan yazo ce ya ni ma ina bin shi kaza a dauko a biya su wannan yace yayi da ni a dauko a biya shi ya zage ni a dauko a biya shi ya mun kazafi a dauko a biya shi haka za a rinka biyan mutane sai ya kai dukiyar ta ai aladan duka ya kare babu komi sai wani zaburo ce ya Allah ni ma ina da kiss da shi ya cuce ni kaza anan sai a ce to ai babu abin da za a baka sai ya ce a ina da wani gabjejin zulubi na na rasa ina zan yi da shi a dauko a bashi sai a dauko zulubin sai a lafta maka kenan kaga irin wannan ya kamata duk mu'mini idan ya tuna cewa wannan abin da zan ci in an juma ka je kai kashin shi ko kuma ka mutu ma ka bar abin wani wanda ko makiyinka ma tana wa shine zai amfani da abin kai kuma ka je can ka sha wahala shi kuma anan ya more ha ba wani irin hankali ne wannan ai baka yarda ba dan haka mutun ya ci halak shine hikunci hankali shine yin nutsuwa kuma shine zai adana ma ayyukanka wanda kake anan duniya in kaje lahira ma ba wanda zai taba maka hanka shi yasa a shara aka ce idan mutum tsakaninka da shi akwai wani abu misali ko bashi ko kuma ka ci dukiyar mutum sai kasance mutumin bayyana ko kasance mutumin ya mutu ko ya ce bayyana masa to sai aka ce kaje kai sadaka da wannan duki kaje kai sadaka da ita da niyyar cewa wannan abin da yake tsakaninku shine kai sadakar shi to aka je kiyama sai a dauko wannan ladan sadaka ya ga shi kai dai kai ka safi ba a so ka zamuna ka bar duniyar nan da haƙƙin mutum a wuyanka kai da shi hadari ne ba dan karami ba sai mun kiyaye malai ke cewa wal makasibu ma bana laka sihhatuhu fa huwa mutlaqun illa ma zahara fasaduhu wa in kana fasidan ya'khudhu min al fasadi mamsakata nafsihi wa la taqulu atruku al makasiba wa akhudhu ma a'tuni lam yaf'al hadha as sahaba wal ulama ila zamanina hadha wa qala umar bin al khattab kasbun فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس مما يكتوى أنا يكتوى والمكاسب ما بان لك صحته فهو مطلق إلا ما ظهر فساده يكتوى أبند متن يكي نيمة أبند ككي نيمة نا دوكيا يكي ما بان لك صحته فهو مطلق wanda ya bayyana a gare ka cewa mai kyau ne halaka ne to wannan shine mai kyau kuma shi zaka dauka kai mu'amala da shi illa ma zahara fasaduhu sai wanda kirikiri ya bayyana cewa lalle wannan abin bai da kyau manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka sani innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, halaka a bayyana take, haramun ma a bayyana take, wa bainahuma umurun mustabihat, amma tsakanin su akwai wasu abubuwa masu shubha, masu rudu wanda ba su wuto hili ba, ka kasa gane ya halak ne ko ba halak bane, haram ne ko ba haram bane ba, kana ta taruddi kana zuwa kana zawwa. To shine manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa to wa bainahu umurun mustabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas, mutane da ba su buske bambancewa. To sai ya ce ma ya baka galgadi, sai ya ce ma faman waqa fi shubha faman ittaqa shubhat faqad istabra al dinihi wa irdihi, duk wanda yake yayi shubha to ya tsira da addinin shi da mutuncin shi, duk abin da ke da kai shubha a cikin shi to ka bar shi. Ka fara wata mu'amala, mu'amala akwai shubha a cikin ta, ka bar ta. Wata dukiya ce ta tinkaro ka gata nan, akwai shubha a cikin ta, ka kasa gane ya halaka ne ko haram ne, ka bar shi. Shi ne zaman lahiyarka. Ga dukiya nan ta zo, gata nan akwai rufa kana shakka ko babu, a wannan abin da muka yi na cinikayya akwai rufa ko babu, to bane shi ne zaman lahiya, kar ka je ka watsa ciki. In dai ka san akwai shakka cewa akwai rufa, to ka bar shi. Wannan dukiyar gata nan ta zo, kai dai ka san ba aiki ba kai, kai dai ka san abin da ya gashi na an cewa kai dai rike wannan rabanka ne. Misali irin wannan da ake yi ko a ma'aikata ko a wata mu'amala. Kawai a huddo su kudi a ce kai dai rike wannan, ka ce na mene ne, kai dai rike kawai ba ruwanka. A ce ma ka yi shuru kuma ka ƙi tambaya, kai me yasa bincike gare ka, kai dai rike. To mene ne ake so? Ka rike in ta ɓace ma a ce ma kai mahauka ce. Ko? Daga an ce ma ka ja shi kenan, ya kace to shi kenan, sai a daina zancen. Ko da kana so ka kawo wani tsari, ko ka ce a yi bincike, ko ka ce ba ka yarda ba, tunda ka riga ka ce magana ta kare. An kare ta kai. To wallahi da yawa fiye shi inda ake ma mutum kenan. Kawai sai a zo gashi abin an hudo shi, kuɗin sun huto, amma tabbas haram ce. Amma wani in ya sani matsala za a samu, wani yana iya kawo mana matsala, to shi ma a je a mai mana, sai a baka. Ko kana zaune a gida, kawai sai ga mota ta shigo da wasu kaya, kayan kaza, abinci kaza, kaza, kaza. Ka san dai wannan ba lahiya ba a kansu. Wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba turo ni sahabi amsar zakka. Zakka ba. Da yaje amso zakka, yana dawowa sai ya ce ya Rasulullah ga abin da suka fara na zakka. Amma wannan kuma bangaren sun ce nawa ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi fushi. Ya san menene ai? Kofa ce ake buɗa ta cin hanci. Kai ne mai zuwa, kai ne ma'aikacinmu, ma'aikaci ne kai na gwamnati, mai zuwa ka tattaro dukiya da kai sai aka baka taka. Kenan wata rana ana iya amfani da wannan damai ta ana baka wata ran dukiyar da ya kamata a ba, a bada ta haƙƙin, a ki bada ta duka, a bada rabi, baka iya magana saboda kai ma ana baka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai mutum ya zauna a gidan baban shi manan ya gani in an dauko a bashi. Yanzu inda a ce wannan a zaune yake a gidansu, haka nan ba a sa shi wannan aikin, ba wanda ya aike shi, an ɗauko wannan kyauta aka mishi, ba a bashi ba. Amma yau gashi an bashi miziyon, an bashi aiki ta je tattaro dukiya kawo, yana zuwa sai aka ɗauko na ɓangare sai aka bashi. Ana so menene? Ya kama bakin shi, duk abin da zai faru ko da a gaba zai faru. Kamar misali haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya fahimci abin, kuma haka ya fahimtar da lissafai. Kenan sai ka kiyaye. To wannan shubuhar ta cikin shubuha a cikin harkar mu'amala tana nan da yawa a wurare daban-daban. Kawai za a zo a yi wani abu a ɗauko a baka, a ce ma ko kai shudu, ko ko kana zaune a gida ka juya ka ga shinkawa, maka, mai, kaza. A ce a ma'aikata akwai irin wannan ɓangaren na wanda ake irin wannan abu, sai a kawo aje maka gidan wani ma an kai, gidan wani ma an kai, an rarraba. Radda ta buɗe sai a ce ma kai ma faran nan an kai ma gida. Baka iya magana. To wannan abubuwa ne masu shubuha. Tun asali daga an wara ce liban na ce. Ha? To, an kama abu ba a ma magana ba. Kawai shuru aka yi aka ce kawai gashi nan. Kai ka san baka sai ka saida ba. Ba wani kake bi ba shi. Ko a ka ba dungula ma. A ce ma ka yi shuru. kai bincike gare ka kaza kaza to irin wannan mushuwa da risu to wanda ya tsira wanda ya bar abu mai shubha manzo sallallahu alaihi wasallam yace faqad istabra li dinihi wa irdihi hakika tsiratar da addinin shi da kuma mutuncin shi yace wa in kana fasidan ya'khudh min al-fasadi mamsakata nafsi idan ya kasance abin ba shi da kyau to a lokacin larura shari'a tana baka dama kai amfani da shi misali kana tahiya cikin daji misali babu abinci gashi kana jin yunwa akwai wayoyin yunwai ta kai ta halaka ka to dan a kiyaye ranka yanzu shari'a ta halatta maka haram sai kaga wata barewa haka a mace kaga ta zama haramun lokacin nan to an baka dama ka dauka ka dauki wani bangare kaga saka ci wannan shari'a ta baka dama kaga menene anan min babil larura ne alarura ne amma haka nan ana zaman lahiya bayan da za a shari'a ta halatta ma haram amma a babin larura to an halatta ma shine malahi ce anan idan ya kasance abun mara kyau ne ya akhudhu min alfasadi ya dauki wannan abun mara kyau mamsakata nafsi bakin gulgudan abinda zai rike mai rayuwar shi kenan ba zai mutu ba wala taqulu atruku almakasiba wa akhudhu ma atawni lam yaf'al hadha as-sahaba wal ulama kada ka ce malami yake so nuna maka ka huta ka nemi halakinka kada ka ce a ni ba sai na nemi dukiya ba sai na je ba na ringa aiki ba ba yana kaza ba kawo zan zamana in yi karatu in yi ɗalibi ne in yi ta ibada in yi ta kaza kawo mutane su ringa kawo mana sadaka kyauta ana ba ni wannan ishe ni in yi rayuwa donan zakaci da iyallanka zakai kaza ka zamana haka nan to wannan ba aiki bai na sahabbai in jima'a ba aiki bai na magabata tashi ake ai aiki a samu kuɗi kuma a nemi ilimin kuma an addini na bukatar kudin a bashi haka ake ayi karatun addinin a nemi ilimin addinin ba a zauna ba kawai a ce albarkar makaranta ko albarkar karatu za a ce a karatu ayi karatu kuma amma addini aiki kuma a nemi kudi kuma addini na bukatar a bashi kudin Abubakar Siddiq radiyallahu anhu lokacin da ya yakin Tabuka Umar bin Khattab yake cewa yau zai yi abin da babu wani cikin sahabbai da ya isa irin shi ya dauko dukiyar shi duka ya raba ta tsaka ya dauko rabi ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi na raba dukiya ta tsaka ga rabi nan na kawo saboda Allah aje a taimaka ma addinin Allah da shi ana zamne Umar bin Khattab yace yau ya ga wanda zai yi shi yin abin da yi kawai sai ga Abubakar Siddiq duka ya koro dukiyar kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace gata Rasul manzo Allah ya ce mi haba Abubakar to wa kabar ma mi kabar ma iyallanka yace na bar musu Allah wa rasul na bar musu Allah da manzon shi dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara jinjina ma Abubakar Umar bin Khattab ya ƙara jinjina ma Abubakar yace lalle wannan mutumin yayi gari na Abubakar Siddiq kenan Abdurrahman bin Auf kowa ya sani ya san shi Allah ba shi tarin dukiya lokacin da aka yi wata annoba a garin Madina yunwa ta biki mutane in iska mai ƙarfi ta kada sai ga mutum can a yaki saboda yunwa iska daga ta kada daukar mutum take kamar leda saturday market hankali ya tashi sai dai kai Umar bin Khattab yace duk wanda ya sata ka a mai haddi duk wanda ya sata ka aike mai hannu a bar shi saboda ana cikin halin larura babu abinci kuma gashi ana cikin fari babu noma babu komi gonaki a kahe garake sun bushe kuma garin babu kudi to ana da abinci babu yace a tsaye da yadda ka gona larura ta kawo haka idan mutum ya kewaya neman abinci ya ci sai a bar shi Abdurrahman bin Auf ya tado dubunnan raƙuma daga garin Sham labce da abinci ya kasa garin Madina. Yan kasuwa suka zaburo suka ce ka saida mana. Ya kawo su kudi da yawa ya zabga ma kudin, suka ce a duk garin nan ba wanda zai sayi wannan abin naka da wannan kudin. Saboda mutum ko ya saya babu wanda zai sayi sama da haka a garin, bare ya samu riba. Mutane ba su da kudi. Yace yanzu ku za ku ga wanda zai saya. Yace ma shugaba ya ba da wannan duke duka saboda Allah arba ma talaka garin Madina. Abdurrahman bin Auf kenan. Haka za a zo wajen yaki, aka ce wata rijiya ke da kwaito wani Yahudi, aka yi magana da shi, ka saida mana wannan, sai ce a biya saida, sai dai saida rabi rijiya ba, sai dai saida rabi. Ya zai saida rabi? Yau in kun sha gobe ni in sha. Sabai suka ce sun yarda. Yanzu tur din sahabbai sai a wuni ana jidar kaya, a jidi ruwa har wanda zai ishi gobe. Yanzu gobe in dai bai samu ko dala, shi wanda ya saya cikin sahabbai ya ce kowa zo sha saboda Allah, shi kuma ya tsaye baki rijiya ya ce in ka zo sha sai ka biya shi. Ya suka ce ku bar shi. Yanzu radda turkin sahabbai ne, sai su zo kowa ya sha, ya je ya cika gidan shi, ya cika komi na shi, bai buƙatar ruwa gobe. Yanzu gobe in dai ya nemi kowa ya rasa. Yanzu kawai gobe in dai ya dai zo zamana baki rijiya amma ba mai saya. Ya gaji shi da kanshi komo ya ce kai dan Allah a zo a sayi rabin ma. Aka zo aka cika mai kudin shi. Dai ne daga cikin sahabbai saya. Shi yasa Allah subhanahu wataala wurare da yawa sai kaji in yana kiran sahabbai, sai kaji yana musu yana gaya mana cewa da suka ma wannan addinin hidima, da zukatansu suka yi kuma hallo da dukiyar suka yi. Ha? Usman bin Affan, na'am, shi sai rije, na'am. Yanzu Allah subhanahu wataala ke ba mu labari yake cewa inna Allah ashtara minal mu'minina sai ce anfusahum wa amwalahum. Ka duba, yace da zakatansu kuma yace da dukiyarsu Allah ya saya. Saboda me suna ba da duki? Wajahidu a cikin suratul Hujurat, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Yakin da suke yi, jihadin da suke yi, suna da dukiyarsu ne kuma hallo da rayukansu ke yi. Ba haka ba suke zawa kawai su ce a su ai mujahide ne kadai, a'a, dukiyarsu ma sa da suke a ciki. To shine dan maliki kiran mu yace mana a'a, kada ka ce kai baka nemi kuɗi ba, a'a, ka nemi kuɗi. Kada ka zamna ka ce a ringa baka, a'a, ba mutunci bane ba. Mafi kaskancin abu shi ne kasance kawai rayuwarka kullum tara hannu kake, a'a, wannan ba a san ba musulunci da irin wannan tsarin. Yanzu misali wannan barace-barace da ake yi, ai musulunci bai rashe ba, kwata-kwata bai cikin tsarin musulunci. A ringa yawo ana barace-baracen wannan, mutum ya mai da sana'a shi kenan, in ya huto da sahi har rana, har gari, har rana ta fada, ya kasance kawai aikin shi a bashi ne, kuma gobe hallo sai ya huto, kuma jiyu ma ya huto, ya shekara goma aikin kenan. Shari'a ta baka dama ka roƙa a lokacin da kake buƙata, idan ka samu daidai buƙata ka shi kenan wannan lokacin da aka halatta ma ya ƙare. Idan ka ketare wannan lokacin ya zama haramun abin da za ka ci. Haramun ne, ba daidai ba ne ba yin shi. Shi yasa suke cewa al-yadul ulya khairun min al-yadus sufla. Hannun take sama ta yi, hannun take ƙasa. Wata take sama take baruwa, wata take ƙasa take amsa. Kenan musulunci bai da wannan ba. Shi ne malaka yake cewa kada ka zamna ka ringa taya amaka. A'a, ka je ka nema. Yake cewa lam yaf'al hadha as-sahaba wal ulama. Sahabbai da malamai ba su yi wannan ba. Ila zamanina haza, har zuwa wannan zamanin namu. Yace wa qala Umar bin Khattab yake cewa kasbun fihi ba'du ad-daniya, nema wanda ke da kai wani bangare kamar na kaskanci a wajen neman. Misali a ce sana'a ce kaskantattar sana'a wadda kowa ya rena ta sana'a, amma kuma sana'a cewa yi ne zaka yi a biya ka, shine sai Umar yake cewa khairu min al-hajati ila Allah. Yace ta yi alheri ai da kaje kai roko. duk yanda kake ganin wata sana'a kai ba ka iya ta ba wallahi tahi alheri su dubu ga wanda zai zo ran da tar hannun shi yana ci a bashi yanzu misali wanda zai kasance yana sana'ai ko wani kwasar gwalala misali ko kwasar shara kai kana ganin kai ba ka iya yi ba wallahi yayi alheri su dubu ga wannan almajiran da suke yawo suna ci a bashi sadaka ba sadaka ba ma gaban su shine Umar ne yake bayani lase ma idan mutum ya kasance har ya zagi ya mai da hankali ya ce zuwa zai yi aiki kaza kuma a bashi ba roƙa ba zai yi biyan shi ne za ka yi to wannan abin daraja ne abin girmama ne saboda ya yi ƙoƙarin ya kare ma kashi daraja da mutunci ne wannan abu malam yake cewa wassalawatul khams ja'izatun khalfa man sallaita khalfahu illa an yakuna jahamiyan fa innahu معطل أو معطل وإن صليت خلفه فاعد صلاتك وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان فصل خلفه وأعد صلاتك وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصل خلفه ولا تعد صلاتك نعم ما لك تيوى صلى غدابير ja'iza ce ga wanda kai sallah a bayan shi wannan mas'ala ce malam ya kawo mana ta limanci a wannan lokaci da shi malam ya rayu wanda ya rubuta littafin nan sun gamu da wasu mas'aloli wanda aka ringa tattauna su tsakanin wasu bangare na malamai wanda aka samu kilan wajen guda biyu zuwa uku wanda za a samu akwai jahamiya akwai khawarij mu'tazila kuma hallau akwai ahli sunna wal jama'a sai kasance wasu daga cikin shugabannin su ne ake ce ma in jahamiyya wasu an samu in jahamiyya ne wasu an samu ɗan mu'tazila ne misali irin wanda za su ce ai alqur'ani mai girman halitta ne ba magana Allah ba ce ba irin wanda za su kawo magana akan kaddara su ringa nuna wasu wani abubuwa mutum shi ke kaddara ma kanshi ba Allah bane ya kaddara mishi to irin wannan aqidodin da ke da kai wanda ita kuma aqida ingantacciya kawai wallahu ala kulli shay'in qadir Allah shi ke kaddara komai ka huta komai ne ne mai kyau ne mana kyau ne Allah ya ga dama abu zai yi Allah ya ga dama zai amma kai an baka irada inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura kai an baka irada wanda zaka yi zaki da ita Allah ya ga dama ya baka wanta wata na'ura a tare da kai ta shuwa in ga dama kai tsaye in ga dama ka zamna in ga dama ka huta in ga dama ka zamna in ga dama kai magana in ga dama kai shiru duka wannan ganin damar ka kuma kai ma ka san cewa an baka wannan ganin damar ka amma da yake Allah mulkin shi ba irin mulkin dan adam bane ba sai ya kasance ya san me za kai kayan kai komai a cikin ilimin shi yake to su wa'annan iri-irin su wannan jahamiyyar su suna daga cikin wa'anda suke kore irin wannan su ringa nuna kamar ya kamata a ringa tawili akan sufofin Allah in Allah ya ce yana da hannu su ce ai ba hannu ba in Allah ya ce yana da kaza su ce ai ba kamar dai suna kawo ma mutane ruɗu cikin aqida shi kuma kawai aqida ingantacciya shine duk duniya dukkan wani abu wanda ba Allah ba babu wani abu da yake kama da Allah babu wani abu da yake kama da Allah laysa kamithlihi shay'un babu abin da yake kama da Allah wa huwa samiul alim wa huwa samiul basir kuma yana ji yana gani kenan menene ake so a duna maka ka tabbatar ma Allah kuma ka kore mi cewa ba abin da yake kama da shi kuma ka tabbatar mi duk sifar da sifar ta kan shari'a shikenan ka huta Allah ya ce yana ji kawai yana ji ba aike ka ba ka ce sai ka tuno to wani irin ji ne yake irin ji na ne a wannan ba a saka ba ba a saka ma kai tunanin ba a saka ba kuma kai tambayi kawai ka tsaya akan cewa yana shi kai shiru Allah yana gani yana gani ka tsaya akan cewa yana gani kai shiru ba a saka ba he ka nemo ka tambaya ka san wai wani irin gani yake wannan duka wannan aikin ba a saka tambayan ma bid'a ce wato tambayan ma bid'a ce to su irin waɗannan ke da kai a lokacin su to sallah a bayan su bi hukuncin ta akan shi ne malam yake tattaunawa sai ta cewa salawatul khamsu ja'izatun khalfa man sallaita khalfahu duk wanda kai sallah a bayan shi yace ta ja'iza ce babu matsala akai yace illa an yakuna jahamiyya, sun ya kasance jahami mu'attil. Sai yake cewa wa in sallaita khalfahu fa'id salata, kamar irin wannan aqida idan kai sallah a bayan shi ya bayyana cewa lalle ga irin aqidar shi, to idan ka dawo gida ka saki sallah. Wa in kana imamuka yawmal juma'a, idan kuma ya kasance limamin ka ne ya ja ka sallar juma'a. Wa huwa sulfanu, kuma shine shugaba, tunda a lokacin nan shugaba shi ke jan sallah, yace to fa salli khalfahu, kaje kai sallah a bayan shi, kada ka ware kace ba kai ba, saboda yana iya kawo rarrabuwar kai da fitina cikin al'umma. Kaje kai sallah, amma in ka zo gida kuma ka tsaya kai kanka ta kada ba. Yace wa in kana imamuka min as-sultani wa ghayrihi sahiba sunnati fa salli khalfahu wa la tuqi salataka, idan kuma ya kasance ba irin wannan bane ba, ba irin wannan aqidar gare shi ba, shi bai da matsalar wannan, to kai sallarka a bayan shi, idan ya kasance imamu ne ahlus sunna, kai sallarka a bayan shi ba tare da ka sake sallah ba. To wannan matsala ce a kallibanci. Malamai sun yi maganganu kamar haka akan wane ne ya dace ya ja sallah. Mazala sallallahu alaihi wasallam ya ba mu wata ka'ida, ya ce mana ya ummun nas aqra'uhum li kitabillah. Mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce idan za a sanya liman wanda yi kowa karatu na alqur'ani mai girma. Idan ya kasance sai aka samu wasu wanda dukansu suna daidai, sai a samu wanda kamar yahi daya a cikinsu, kamar misali a samu makarantar Qur'ani da yawa haka kuma daga kusan kansu daya, to sai a samu wanda yahi ɗan uwan nashi sanin karatun na sallah, bi ma'ana sunna. Idan kuma aka samu a nan ma daidai suke, sai a faddala hijira a lokacin manzala sallallahu alaihi wasallam, sai ake faddala hijira. Idan aka samu tare suka yi hijira, sai kuma a duba shekaru. Haka dai ake yi a abuddo wanda ya dace ya zama lima. To a nan ikhtilafin da malamai suka yi, sai aka samu ɓangarori guda biyu. Badul ulama yashtaritu fihi al'adala, shin ko da liman ya kasance mai karatu ne, shin sharadi ne sai ya zama adali, sai ya zama mutum na gari wanda ba a samun shi da matsaloli, shi ya dace a ce ya zama shugaba koko? A nan wasu suka ce kwarai fa, ya kasance ana buƙatar liman ya kasance ka a same shi da irin manya-manyan kurakurai da ake iya samun wani wanda ana iya kalife shi da fasiki. Kenan ka a samu liman yana aikata manya-manyan zanubai, ƙananan zanubai wannan yana so bai so ya yi a matsayin shi da adam, amma manya-manyan zanubai ka a samu liman yana aikata su. Yin hakan bai dace ba a ɗauki mai irin wannan hali a sashe zama shugaba, ya zama limami. In ji wasu daga cikin malamai, sai ƙauli na biyu, su kuma suka ce a'a, in dai mutum musulmi ne kuma in yi sallah shi ta amsu shi kenan an ƙari. Kenan yanzu misali ko kuna tare da mutane lokacin sallah, ya za a tashi a yi sallah, ya kasance a cikin naku akwai wani wanda misali yana da wasu halaye marasa kyau kuma ya riga ya tara sallah ya shiga gaba, kenan me suke so su nuna maka kana iya bin shi sallah? Saboda shi in yi sallah shi kadai ta amsu ko bata amsu ba, ta amsu. To in dai ta amsu, to dan ka bi sallah bai taba sallah ka kai ma, tunda sallah shi in yi shi dai ma ta amsu. Kenan liman ba shi ne ke daukar sallah kai kaita gaban Ubangiji, a'a, kowa tashi hanya ta daban ko? Yanzu liman yana iya zauwa ya yi sallah tashi take amsuwa, ta mamun ta amsu sosai, yana zauwa kabar ta sallah, a sallar tashi duk gabaki ɗaya riya ta shigo, misali gabaki ɗaya riya ta shigo ba dan Allah bai yi, su na bayan shi ne lahinsu, su lahin ko sallar su ta yi, ko kuma yana sallar a rullar shi ta warware, yaki tsaya yaki sa wani yaki huta, irin wannan ya ce ya ji kumya biya huta, bai ce kaza kaza ba, ana kiwa ba, yace ya za a ce kaza kaza. To wannan in ya ci gaba da sallah, shi bai da sallah amma mamu suna sallar su, kenan kaga liman bai daukan yawanin sallar mutane ta yi da ita, kowa akwai inda sallar shi take bacewa kuma sallar shi ta musu. Na'am, sai malaka yake cewa wal imanu bi anna Abu Bakr wa Umar rahmatullahi alayhima fi hujrati Aisha ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad dufina hunalika ma'a fa idza ataita al-qabr fat-taslimu alayhima ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajibun. Yake cewa kai imani ka yarda cewa Abu Bakar da Umar Allah kara musu yarda an binne su a ɗakin Aisha Allah kara mata yarda tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ataita al-qabr fat-taslimu alayhima ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wajibun. Duk lokacin da ka zo ɗakin Aisha radiyallahu anha to kamar sallama wajibi, kamar kamar sallama ku gaisa. To wannan mas'ala ce wadda mutane da ba su fahimce ta ba idan sun je garin Makka. Kana zuwa garin Makka, in ka zo rauda inda ɗakin inda kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake, anan ba cikin masallacin Madina ba kake, anan a ɗakin Aisha kake. Allah kara mata yarda. A wannan lokaci ɗakin Aisha da masallaci a liƙe suke da juna. Daga ɗakin Aisha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin sahabbai suna salla a lokacin da ya kwanta marshin layya, don a nuna maka kusancin ɗakin Aisha da masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya rasu ana tunanin ina za a binne shi, za a kai shi baki'a ne wajen ƴan uwan shi sahabbai, ko kuma a ina za a binne shi. Ana cikin wannan tattaunawa hadisi ya zo daga cikin ɗaya daga cikin sahabbai, ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, ya ce duk annabin da ya mutu a inda ya mutu a nan ake rani a binne shi. Kenan yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu a ɗakin Aisha, Allah kara mata yarda, kenan a ɗakin Aisha za a yi rani a binne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanzu a nan saman gadan da ya rasu aka ɗauke gadan aka yi rani a nan, aka sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka binne shi. Abu Bakar Siddiq Allah kara mashi yarda sai yake cewa, yake ce ma Aisha yayi wasiya, yace idan ya rasu a binne shi kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ɗakin Aisha. Sai aka kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka binne shi a kusan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Bayan Abu Bakar Siddiq sai Umar bin Khattab ya zama khalifa, ko
na'am.
Umar bin Khattab shi ma rasuwa ta zo mishi lokacin da Abu Lu'lu' al-Majusi ya soke shi. Umar bin Khattab da ya tabbatar rasuwa zai sai wasiya, sai yake cewa aje a nema min izini a wajen Aisha, iya neman izininta akan ta yarda idan ya rasu a binne shi a bangaren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hagu. Aisha ta ce ta yarda, ita aniyarta ita ce in ta mutu ta ma kanta da zarban wannan wurin, ita abin ne ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ga mahaifinta. To yanzu kuma Umar ya nema, shi kuma Umar bata iya hana shi, shikenan ta ba da uzuri. Kuma da Umar ya rasu sai aka Umar aka aka binne shi a nan a ɗakin Aisha, Allah kara mata yarda. To ana nan ana nan a lokacin wani khalifa daga cikin khalifofi na Banu Umayya sai aka buƙaci a faɗaɗa shi wannan masallaci, wani khalifa da ake cewa Al-Walid bin Abdul Malik, sai aka buƙaci wannan masallaci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙara mashi girma. Misali a ce masallacin da kamar haka yake, sai aka buƙaci daga nan a kai shi har zuwa cikin katanga, sai ya kasance misali inda shubkan nan take nan ne ɗakin Aisha, a nan kuma kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Abu Bakar da Umar yake. Yanzu kuma sai ake so masallacin nan a faɗaɗa shi ya kai har zuwa katanga, amma in zai kai katanga sai an wuce inda kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da Aisha. To ya kasance wannan ɗakin yanda yake haka aka bar shi, sai aka faɗaɗa masallacin ya kai inda ya kai, amma aka bar wannan ɗakin na Aisha yanda yake. Ya kasance aka gama ƙara ƙarfafa shi, aka ƙara kewaye shi, aka mai gyara mai kyau,
aka bar kabarin manzala sallallahu alaihi wasallam da Abu Bakar da Umar a ciki kenan abinda kaida zaka dike anan ita ce kabarin manzala sallallahu alaihi wasallam a dakin Aisha yake ba a cikin masallacin manzala sallallahu alaihi wasallam kenan kada wani ya ruduma yaga wasu sun dauko wasu daga cikin mutanen da suke ganin manyan mutane ne suka su cikin masallacin da suke salla su musu kabari su binne su su ce ai koyo ne suke da yanda aka man manzala sallallahu alaihi wasallam a'a manzala sallallahu alaihi wasallam ba a masallaci aka binne shi ba a dakin Aisha aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan idan kai kai hakan to kai abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana wanda yake cewa mi yake cewa la tattakhizu qabri masajid kada ku dauki kabari na a matsayin masallaci saboda yake cewa abin da ya hallaka wannan sai gabatai ku ya daga cikin wannan abin da suke aikatawa ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid sun dauki kabarrukan annabawan su sun dauke shi a matsayin masallaci sai su binne su a cikin masallaci har ya kai wani lokaci in mutanen da suke tare da su mummune ne na wannan lokacin ba su suke ma sallah ba su suke roko ba to za a yi lokacin da wasu za su zo da jahilcin su zo su ringa bauta ma wannan kabari kuma su ringa roƙon kabarin domin a ba su nan shi yasa har yanzu idan ka tafi Madina aka hana ka zo bakin kabarin wannan ka daga hannu a bakin kabarin manzala sallallahu alaihi wasallam a rauda ka ce za ka yi addu'a da niyyar ka roƙi manzala sallallahu alaihi wasallam a'a shi yasa ake so ka kiyaye wannan kada ka je cikin roƙo ka ce annabi ya maka kaza wanda in kai inda yana zama kashi shi zai hukunta ka akan wannan abu abin da ya hana kenan abin da ya yaka kenan kada ka roƙi kowa sai Allah Allah shi yake badawa shi yake hanawa shi yake azurtawa shi yake kashewa shi yake rayawa shi yake kaza shi yake kaza duk wani abu Allah subhanahu wataala shi yake shi Masala sallallahu alaihi wasallam a cikin bayi ba a yi ba wani bawa na Allah wanda ya yi manzala sallallahu alaihi wasallam daraja da fadala da martaba a wajen Allah subhanahu wataala ba a yi ba kuma ba a yi ba aka ba ya yi kowa fadala ya yi kowa daraja ya yi kowa matsayi a wajen Allah subhanahu wataala amma ya hana ka dauki haƙƙin Allah ka bashi shi abin da yake yaki dama a ba Allah subhanahu wataala haƙƙin shi bai so ka dauki haƙƙin Allah ka bashi saboda kamar ka dinta shi da Allah iya daga cikin abin da wasu ba su gani ba su wasu gani suke ai Allah kamar manzala sallallahu alaihi wasallam kamar abokin Allah ne kamar tare da Allah suke yin abubuwa a akwai bambanci tsakani shi Allah Allah ne shi kuma manzala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne shi manzala sallallahu alaihi wasallam kamar aiko shi Allah yayi ka zo ka ce ma mutane na duniya su bauta mana kada su mana shirka kaji aikin da aka manzala sallallahu alaihi wasallam walaqad ba'athana fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha washtanibu at-taghut mun aika ma ko da al'umma manzo rasulan ko kamar yadda yake cewa Muhammadun Rasulullah manzala sallallahu alaihi wasallam na Muhammad ma cewa ma aikin Allah ne an ya'budu Allaha subuta ma Allah wata ne mutagut kada su ga sai su nisanci tagutu to mine da ake kira a gare ka manzala sallallahu alaihi wasallam me yake kira a gare ka ka bauta ma Allah shi kadai idan ka kuskure a inda ya kasance haƙƙin Allah ne ka dauka ka ba manzala sallallahu alaihi wasallam to anan ka yi shirka ga Allah subhanahu wataala haka dan haƙƙin manzala sallallahu alaihi wasallam idan ka dauka ka ba wani cikin bayi to nan ma kuma ka shiga cikin takwaki da ba za ka fita ba ita ce ne wannan kalmar shahara da muke gani ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah na shaida ba abin bautawa da gaskiya sai Allah kenan Allah shi kadai za a bauta ma banda shi ba a bauta ma kowa wa anna muhammadar rasulullah kuma manzala sallallahu alaihi wasallam shi ma shi kadai za a bi shi kadai za a dauki addini a wajen shi shi kadai za a kwaikwaya banda shi kuma babu kowa kenan a dayan da Allah wajen abota mishi ko kuma Allah a tsayin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen biyayya wannan shine zaman lahiya kuma shine kalmar shahada kenan kaka dauki haƙƙin Allah ka ba manzo Allah kuka dauki haƙƙin manzo Allah ka ba wani wannan in kai shine ake cewa shirka to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a roƙan shi amma idan ka roƙi Allah idan kana so addu'ar taka ta samu matsayi ta samu karbuwa ta tahi babu gargada to ka fara da salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kariye ta da salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai su raka ta sai Allah subhanahu wa ta'ala sai amsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaga wani na addu'a Ali ibn Abi Talib yayi ruwaya yaga wani yana addu'a bai ma manzo sallallahu alaihi wasallam salati ba yace me ba amsa addu'a an ba ma annabi salati kenan kaga dole manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka mai salati idan kana so addu'arka ta amsu kuma har lauha sai kai kamar yanda ya koya shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaya ake yi a wasu wurare ake addu'a yaya ake kaza duka wannan sirrika ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka bai bar mu ba sai dai ba mu su kawai menene yayi mana saura mu nema mu san su sai mu rinka kokarin aiki da su idan mun tashi roƙon Allah ba za mu samu matsala ba zan mu yi shi lamun lahiya kuma da tsaran cewa insha Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala zai amshi ita wannan addu'a ta mu kenan a takaice sai malai yake cewa idan to kazo rauda kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hallo Abubakar Siddiq kamar yanda sahabbai suke yi Abubakar Siddiq shi ma ka juya wajen shi kace mai assalamu alaikum haka nan Umar bin Khattab shi ma ka juya wajen shi ma kace mai assalamu alaikum sai malamai suka ce kamar dan balaguro ne idan ya zo gida yana zawa ai dole mu sallama ko to haka idan ka zo rauda dole kai bako ne zaka ma annabi sallama da farko kamar salati ka juya kama Abubakar Siddiq sallama haka nan ka juya kama Umar bin Khattab shi ma kamar sallama wa'annan sahabban ai ko a kiyama aka ce kusan gidanka kusan gidan Abubakar ne ko kusan gidan Umar ne ai ka san kana cikin manyan mutane a gidan ko eman idan ka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to na biyu na har da zaka fara kawowa shine Abubakar Siddiq mai wanda yake bin shine Umar bin Khattab Uthman bin Affan Ali bin Abi Talib su Talha su Abdurrahman bin Auf su Abdullah bin Mas'ud su Abdullah bin Abbas su gasanan manya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma idan kana karanta tarihin musulunci dole ka jinjina musu kuma dole ka ƙara su ƙara daraja da girma a zuciyarka indai matakan kasar daraja abinda suka kiyaye maka wanda shine addinin musulunci wayannan bayan Allah kenan sallama zaka musu shine haƙin da yake saman kanka kamar yadda malamin ya ce wajibun alayka na'am ina ga anan zamu dakata abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wannan muka yi kuskure Allah himana subhanakallahumma wabihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wace chatara wannan lalle da mun yi ta kun an dede ne ko na'am bismillah
Allahu akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la ilaha illallah
بسم الله.